أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن يبود قوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya kaddara hatuwan mu da saduwan mu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin da magaram Jamhuriyar Niger a wannan marice na Juma'a daren Subdu wanda ya daidai da 11 ga watan Rabi'ul Akhir wata na 4 a jerin kalanda ta Musulunci bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 3 ga watan 10 2025 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mu na Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunna wallafa Sheikh Malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama. Muna cikin babi na 15 azkarul adhan, zikirori da ake karantawa lokacin kiran sallah. Babi na 15 wancan sati da ya gabata, yau zamu tashi darasi na 15 insha Allah. Wancan darasi da ya gabata na 14 mun yi bayani akan abin da ya shafi kiran sallah da ladabban sa da yadda ake kiran sallah, kuma a wannan littafi mala ya kama na wasu adab, wasu ladabba guda 5 da ake so mutum ya kiyaye lokacin da yaji an yi kiran sallah. Ladabi na farko mun yi bayani akan shi wancan sati da ya gabata, cewa hadisin Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan da Umar bin Khattab radiyallahu anhuma Allah ya kara yarda a gare su, waɗannan manyan sahabbai guda 2 da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki daya sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana cewa idza sami'tumun nida fa qulu misla ma yaqulu almu'azzin illa fi hayya 'ala as-sala wa hayya 'ala al-fala fa qulu la hawla wa la quwwata illa billah. Wanda hadisi ne yana cikin Bukhari da Muslimu kamar da muka yi ishara wancan sati da ya gabata. Manzo Allah ya ce idan kuka ji ladan yana kiran sallah to ku wadi kwatankwacin abin da yake fadi, irin abin da ya wadi irin shi za ku wadi ba kari ba rage, sai dai a guri daya sai aka mana togaciya istisna'i exception cewa banda inda yake cewa hayya 'ala as-sala da hayya 'ala al-fala, dan ba mun ce ba hayya 'ala as-sala hayya 'ala al-fala, anan zamu ce sai manzo Allah ce ku ce la hawla wala quwwata illa billah. A ruwaya Umar ma abin a fili yake. Yanzu da manzo Allah ce idan kaga jiladan yana kiran sallah, ruwaya Abu Sa'id al-Khudri ga wadi irin abin da yake wadi, tayi wani baya gane ba, to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayani dalla dalla daki daki yace ruwaya Umar wadda tana cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 385 a cikin Sahih Muslim, manzo Allah ce إذا قال الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إذا لا دلوقة تندقى كرة صلاة الله أكبر الله أكبر كي تكيكي سورارين شكي ما هي قتي الله أكبر الله أكبر شيني أبن دمزال لا تي كوالي إيران أبن دي هولي باقال يباري شنان كي ماذا قتي الله أكبر الله أكبر أما ما قتي مو متاني أسيكي يسيكي كجو سيسنك أراد الله أكبر كبيرة كاغي زنان كاي أزرق بيا كاو تقونا دي إلي sabu da manzo Allah ta yi ka wadi irin abin da zai wadi da dan ba ta yi ba Allahu akbar kabira ta yi ko Allahu akbar Allahu akbar to kai ma haka ce Allahu akbar Allahu akbar summa qala ashhadu an la ilaha illa Allah manzo Allah ya ce idan ladan ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah qala sai dai ku ce shi ma ashhadu an la ilaha illa Allah amma mun kuma mutane suke wadi sai kaji mutane sun ce wa da wala sharika lahu kaga nan ka saba ma manzo Allah shi wanda Allah ya turo da addini kuma shi aka ce bayanin addini Allah ya ce wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya sako manzo Allah al-Qur'ani ne domin ya bayyana wa mutane abinda aka sako musu to gashi manzo Allah yana bayani yace idan ladan yace ashhadu an la ilaha illallah kai ma kace ashhadu an la ilaha illallah shi yasa addini dole an karanta sai kaje kai karatu in kace zaka yi addini da abinda kaga mutane suna yi to bannar da zaka yi sai ta yi abinda zaka gyara saboda addini ba an sha haka kawai dan kaji mutane suna faɗa abu kai ma ka faɗi saboda mafi yawanci kawai kai ma ji kai ana faɗi kai ma kai kuma wannan ba hujja bace a gaban Allah ba tunda Allah ya farlanta mana neman ilimi Allah ce fa alam annahu la ilaha illallah a cikin suratul muhammad aya ta 19 Allah ya ce kai sani da wannan ne malume na musulunci suka ce al ilmu qabla al qawli wal amal kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari kai ilimi kafin ka wadi duk wata magana kafin ka aikata duk wani aiki da zaman to kana da ilimi akai kuma kaga a cikin makarantu ana karanta littafin akhdari na islamiyya da na zaururuka a wajen malamai a littafin akhdari wa lallari da ake wadi a muqaddima shi tayi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar laifi yace baya halatta ga al-mukallaf baligi mai hankali namiji ko mace ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah ya Allah ya ce ai wannan abu ya manzon Allah ya ce ai wannan abu ba kai gaba gadi ba kawai kai da kanka ko kuma daga mutane sanar kuma kowa ya sani musamman ga daliban ilimi har wanda ma ba dalibi ilimi da zaka tambaye mutum wata sura ce aka fara saukarwa a Qur'ani mutum zai ce ma ikra suratul alaq to ai ikra mai aka fara ta aka ikra kai karatu shi yasa mu malibi suke cewa mu al'umma ce ta ikra al'umma karatu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabin manzan mu farkon wahayin da aka mai shine mi ikra kai karatu to amma mu je mu diba al'umma shaka miki kaga mun ya da karatu shi yasa irin wani abubuwan kuma mutun ne yana karatu ne zai fahimce su in baka karatu to mutun zai ta yin abubuwa ne da ka ko kuma abin da ya gani ana yi shi addini na Allah ne kowa sani addini ba kan gidan mu bane ba kan gidan ku bane ba kan gidan su bane ba kayan garin mu bane ba ba kayan garin ku bane ba ba kayan garin su bane ba ba kayan kabila mu bace ba kayan kabila ku bane ba kayan kabila su bane ba addini na Allah ne ala lillahi ad-dinul khalis addini na Allah ne to tunda addini na Allah ne to sai ayi yadda Allah yake so yadda ya turo manzon Allah ya bayani amma ba yadda ka tashi kana gani ana yi a garin ku ba ko a gidan ku ko a kungoku kama kamantar su duk in kaje ma Allah da wannan baka da hujja a gaban Allah saboda Allah abin da yace kawai abi shi atiullaha wa atiur rasula da alqur'ani haka zaka yi Allah ya ce atiullaha wa atiur rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wani waje kuma kaje Allah ya ce fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzansa wani waje kuma kaje Allah ya ce istajibu lillahi wa lirrasuli ku amsa kiran Allah da manzansa to yanzu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani idan ladan yace ashhadu an la ilaha illallah to tsayen ku shi ma ce ashhadu an la ilaha illallah summa qala ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah qala sai manzo Allah ya ce tsayen ku shi ma sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to dan Allah yanzu ka diba ga a cikin mutanen mu in ana kiran sallah a kashi 198 idan ladan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah mi suke cewa sallallahu alaihi wasallam kaga kuskure ne shi anan a kiran sallah manzo Allah ya ce idan Allah ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah mi zaka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan kafirci ne wannan wani bangare ne na daban an kebance shi ne a kiran sallah idan lare ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi sai aka ce ai addini ta ilimi ake shi ai wani zai dauka to ai manzo Allah ya ce idan aka ce aka kira sunan manzo Allah kai salati ko manzo Allah ya ce al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayya yace marowaci shine wanda za a ambaci sunana a inda yake bai mun ba salati ba kuma hayi manzo Allah ma a wani yace duk wanda za a kira sunan shi bai mai ba salati ba to manzo Allah ya ce tabewa da asara ta tabbata gashi to amma kuma nan kaga khas ne manzo Allah ya kebance a kiran sallah in aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah to kai ma zaka ce ashhadu ka diba hayi manzo Allah ya ce qala kai ma sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah idan yace hayya ala salat sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah to anan ma mutane sun yi kare wasu sai ka ji sun ce mi masha Allah la hawla wala quwwata illa billah to kuma abin da zai baku ba abin mamaki bane shi shedan baya taba barin ka ba kai abin da Allah da Annabi yake so saboda ya alƙawari ne rantsuwa da Allah yace ya halaka mutane yace la ughyinnahum ajma'in rantsuwa da Allah yace wala dai na halaka su yace la aqudanna lahum siratal mustaqim zan tare musu tafarki madaidaici hanyar da za su sadu zuwa ga Allah su samu rabauta da dace da tsira zan tare wannan hanyar to shi yasa mu zamu ga duk abubuwa wanda suke ba na karkashin koyarwa alqur'ani bane da sunna to zaka mutane sun fi yawa akan wannan yasa in muka lura hatta alqur'ani Allah bai yawan ambata yawa qalilan ma tadhakkaru qalilan ya tafakkaruna ɗan kaɗan ne za ka ga suna ta Allah duk inda ga ya tashi yabo ɗan kaɗan ne ake cewa amma mafi yawanci wa aksaruhum la ya'lamuna aksaruhum la yaqiluna aksaruhum la yu'minuna haka Allah yake cewa mafi yawancin mutane ba su yi ba imani mafi yawancin mutane ba sa hankalta mafi yawancin mutane jahilai ne amma qalilan ma yu'minuna qalilan ma yatadhakkaruna mazalla ce to idan yace hayya alal fala qala la hawla wala quwwata illa billah thumma qala allahu akbar allahu akbar idan lare yace allahu akbar allahu akbar qala sai dayan su dayan ku sai yace shi ma allahu akbar allahu akbar thumma qala la ilaha illa allah idan lare yace la ilaha illa allah ita ce karshen kiran sallar sa qala sai mazalla ce la ilaha illa allah sai dayan ku shi ma ce la ilaha illa allah bakin nan zai tsaya wannan hudun manzo Allah ne to amma mu yanzu ya kake gani in aka yi kiran sallah idan Allah ya ce la ilaha illa Allah shi da kanshi ma yace to Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kuskure ne in aka tambaye shi ana samu babu inda zai kama wannan ba ga mutane zaka in aka ce la ilaha illa Allah ai kaga mutane sun ce to la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ne yace dan na ce yanzu Muhammadur Rasulullah kuskure ne a ce mai kuskure to ai manzon Allah ya yi mi anan zaka tsaya ne ahli rima mai ce wai kifa inda amurki ka tsaya inda aka umarce ka inda Allah ya ce ka tsaya nan zaka tsaya da manzansa in ka wuce to ka saba ma Allah to manzo Allah ya ce la ilaha illallah kai ma kawai la ilaha illallah zaka ce daga kenan ana kiran sallah idan Allah dai yazo karshen kiran sallar nan shi ya ce la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah in aka ce ma mai dalili gashi nan yana cikin sahihu muslim hadisi ne daga Umar ta yi diba lamba 385 manzo Allah ne wadi ba magana wani bace ba shi annabin da Allah ya tuho shi ne wadda haka idan mutum zai tsaya la ilaha illallah to manzo Allah ce wanda ya haka min qalbihi dakhala aljanna wanda irin yadda manzo Allah ya koya yadda zaka yi amshi yadda zaka maimaita abinda ladan yake wadi kai hakan a cikin zuciyarka dan Allah ba dan wai wani ya gani ba kana yi ba ko kuma aka ka dauki abin al'ada ce a kai ne dan Allah Allah ne ya ce ayi da manzansa kuma kai dan su kai dan Allah to manzo Allah ce da khalal janna zaka shiga aljanna daga kenan falala daraja da mutun zai samu yayin da yake maimaita abin da ladan yake wadi har zuwa karshe irin yadda manzo Allah ya ce ayi to gara basa da zaka samu shine aljanna kaga da zaka kiyaye ana kiran sallah so biyar asuba azhar la asar magruba isha'i to ko ne da zaka yi kana da garantin aljanna kuma mun ga masallatai suna da yawa a garin nan mafi karanci ka samu ko da masallaci ɗaya ne kai malamai suka ce in ka ƙara kan masallaci ɗaya to wannan ƙarin falala ne kuma gare ka tunda dai in ka ƙara yin kuma lada ne zai ƙaru ba laifi bane ba anan masallacin an yi ka amsa anan masallaci wani masallaci su ma sun yi ka amsa wani ma haka ko da masallaci 10 ne ko 20 ƙarin lada ne gare ka amma dai abin da ake so dai a kowace sallah a ce ka samu ka amsa ma mai
daren ko da su dai ne a sallar asuba ka amsa azhar haka la'asar haka magariba haka isha ka danga samu ne danga samu aljanna kun ga hadisin manzo Allah ce ta khalal janna har ya shiga ma aljanna to wannan shine ladan da mutun zai samu yayin da yake amsa kiran sallah kuma wannan wata garaba sace Allah ya mana kaga dai ladan lokacin da yake kiran sallah yana samun lada mai yawa to kai kuma ya za aika samu kai ma ladan kai manzo Allah ce ka wadi irin abin da yake fadi in yace Allahu akbar Allahu akbar kuma kace Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe in kai yadda manzo Allah ya ce yadda muka yi bayanin shi gashi ne yanzu a cikin wannan hadisi na Muslim riwaya Umar bin Khattab to manzo Allah ya ce zaka samu aljanna wanda ya kuma sabana haka to kaga ko da yaje wajen Allah ya ce ni ban ga ba sakamako na bai a ce to yadda Allah yadda manzon Allah ya zo ya bayani haka gai ya kama Allah bayani ka kawo hujja tunda Allah subhanahu wata'ala ran tashin kiyama zai ma mutane tisri duk abin da kai Allah ce to me dalilin ka na yin wannan abu ha tu burhanakum ka kawo hujja in ka ce kaga mutanen garin ku ne suna Allah ce to ya ce daman kai abin da mutanen garin ku ne suke ko abin da ka gani a garin ku ana yi me Allah ce mana ai me yasa Allah ya sako da alqur'ani ya turo manzon Allah dan abu alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu gashi a cikin sunnan manzon Allah ne kenan abu na farko mutun zai wada irin abin da ladan yake wadi har zuwa ƙarshe har zuwa la ilaha illallah ka tsaya a bakin nan abu na biyu kudi ba shine ma lai ce ya kulu sai ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islam dina yaqulu dhalika aqiba tashahhudil muazzin kenan bayan ladan ya ce la ilaha illallah a kashin kira sallarsa kai ma ka ce la ilaha illallah to me zai biyo na gaba sai ka ce wa ana ni ma haka shi yasa kuka aka kawo wawu ne wannan wawu din ita ce ake cewa atafi ne ma'ana ba ladan ba ya ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya wanda ya cancanta abota masa sai Allah ai nan ne karshen kiran sallah ko to kai kuma yayin manzo Allah ce kai kuma ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah ni ma haka ina shaidawa shi yasa aka kawo wawu din nan wa ana ni ma haka tunda shi ladan inda ya kare kiran sallah shi la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah to yake ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah lalle ni ma ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya wanda ya cancanta abota masa illallah face Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammadu bawan sa ne manzan sa ne to kaga inda manzo Allah ya koya mana da ya koya mana kidan aka ida ba ta in ya zan yace la ilaha illallah ba ta zaka la ilaha illallah wa anna muhammadan la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai abin da zaka ce la ilaha illallah to sai ka zo ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma lalle annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne saboda ni Allah alqur'ani ya ambace shi a gurare da yawa yace subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga wanda ya tafi dare da bawan sa wane nake ani anan manzo Allah ka san akwai da suke cewa ba a ce manzo Allah bawa to yanzu dan Allah shi Allah da halice shi ya ce bawan sa ne kai kuma ka ce ba a ce mai bawan sa to da wa za a yi aiki da magana wa za a yi kuma da aka ce manzo Allah bawan Allah ne daraja ce kai a ce ma bawan Allah ne daraja ce babba to in ba a ce bawan Allah bawan wa za a ce ma bawan rana ko bawan wata kidan a ce ma kai bawan Allah ne to daraja ce to amma in kaji mutum ya ce to manzo Allah ba an ce bawan Allah to soki a ce mai shi ma Allah ne tunda dai karshen matsayin da zaka ba manzo Allah karshen matsayin da Allah ya bashi saboda ai babu wanda ya fi Allah sanin darajar manzo Allah ko akwai wanda ya fi sanin darajar manzo Allah sama da shi Allah da ya halice shi to shi yace subhanallazi asra bi abdihi yace da bawansa a wani yace alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba tabarakallazi nazzala ala abdihi kitaba alaysa allahu bikafin abdahu kurare dai zaka ga manzo Allah kira shi da bawansa kenan alaƙan manzon Allah da tsakanin shi da Allah shi bawan Allah wa rasuluhu kuma manzon Allah ne mu kuma alaƙa da take tsakanin mu da shi manzon mu ne kenan magadi ba abdu wa rasulu me alaƙa tsakanin Allah da annabi shine bawan sa ne wa rasuluhu me alaƙa take tsakanin mu da manzon Allah shi kuma manzon mu ne Allah ya turo shi ne zuwa gare mu domin ya isan mana da sakon Allah subhanahu wataala. Yasa alqur'ani Allah zaka yana cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik in lam taf'al fa ma ballagta risalata. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusari'una fil kufr da makamantansu. Kenan dai wa anna muhammadan kace kuma lalle ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne. Sai kace raditu billahi rabba, na yadda da Allah a matsayin rabb. Ar-rabb shine al-khaliq al-malik al-mudabbir, shine abin da ake nufi da ar-rabb. Mahalici shine al-khaliq, wanda ya halice ka. Al-malik wanda yake mulkarka. Al-mudabbir wanda yake gudanar da lamuranka da rayuwarka. To mun yadda da Allah a matsayin ubangijinmu, shine ya halice mu, shi yake mulkin mu. Maka ce wanda yake mulkin ka, to duk yadda da kai baka da cewa. Yanzu misali in kaje ka siyo rago akara, kaga ai mallaka ka ne ko? Sai da kaga dama za ka yi da shi, kana iya kiwata shi a gida, kana iya sadaka da shi, kana iya kyauta shi, kana iya ta abin da in kaga dama kuma ka yanka ka ci, babu wanda zai ce ma dan me yasa, saboda mulkin ka ne. To mu ma mulki ne na Allah, duk yadda da mu Allah ya dora mana rashin lafiya nashi ne, haka ya ga dama ke ga da talauci ya zarce ka da wani abu, to kaga dama saboda kai mulki ne na Allah. Sai sa ahata an aka yi mutuwa da muke cewa inna lillahi, ai wannan lamun din da ake cewa lillahi lamul mulkiyya ce, ana mu mulki ne na Allah, mu na Allah ne mallaka sani. Wa inna ilaihi rajiun, kuma gare shi zamu koma. Yayin da daidai da mu daidai tunda mu mulkin sani, kenan mun yarda da Allah a matsayin ubangiji mahalici wanda yake mulkan mu, kuma wanda yake gudanar da al'amuran mu, shi yake jujjuya al'amuran mu, shi yake gudanar da al'amuran mu, shi yake jeran duka al'amuran mu. Nabi muka cewa bi Muhammadin rasula, kuma mun yarda da Annabi Muhammad a matsayin manzon Allah, manzo ne wanda Allah ya turo mana. To amma akwai wanda yana cewa da manzon Allah a matsayin manzo a baki, amma aikace kuma wallahi ƙarya ce. Ta yaya za a gane ka da manzon Allah a matsayin manzo? Da mu me ake nufi da manzo? Dan sako, dan aiki, le message. Shi yasa za ku yana cewa le message dalla ko langwaye dalla. Ai daga ar-risala ne, ar-risala shine sako, message. To ake cewa rasulullahi, ma'aikin Allah ne, ma'ana Allah ya turo shi ne da wani sako ya isan mana, yadda zai gwada mana yadda za mu bauta ma Allah, domin mu sami yarda Allah da aljanna da samun kusancin Allah. To in ka yarda da manzon Allah a matsayin manzon Allah, dole ka zo da abubuwa guda hudu. Wannan malaman musulunci duka sun hada akan wa'innan abubuwan guda hudu. Ta yaya za a gane ka yarda da Annabi Muhammad a matsayin manzo? Aina ka ce raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula, ka yarda da Allah a matsayin ubangijinka wanda zaka bauta masa shi kadai ba tare da ka hada bautar shi da wani ba, kuma kace ka yarda da Annabi Muhammad a matsayin manzon Allah. To ya za a gane ka yarda da ma, ka yarda hakikanin yarda shine na walqu ta'atu fi ma amara. Indai ka yarda da Annabi Muhammad manzon Allah ne, Allah ya turo shi ga gare ka, to kamar shi da'a biyayya cikin abin da ya umarni, duk abin da manzon Allah ya ce ayi, to a same ka kana aikata wannan abin. To wannan alama ce ka yarda da Annabi Muhammad a matsayin manzon Allah ne. Ta'atuhu fi ma amara, kai mishi da'a cikin abin da ya umarni, duk abin da manzon Allah ya umarni ka aikata. Sawa'un ya kasance wannan abin ana yin shi a garinku, ana yin shi a gidanku, ana yin shi a kabilarku, ko ma ko da ba a yin shi a garinku, a kabilarku, a gidanku, indai manzon Allah ya ce ai magana ta kare, saboda shine wanda Allah ya ce abi, kuma ya ce ido rufe za a bi shi. Ati'ullaha wa ati'ur rasula, kuma ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah ne kai tsaye. Kuma Allah ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqima, lalle kai Annabi Muhammad kana shirewa ne zuwa ga tafarkin madaidaici. Kuma Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, in kuka bi manzon Allah ko kuma shirya kun shiri, shi kadai yake da wannan duk duniya. Duk duniya babu wanda isa ka kawo shi ga cin aka bi shi za a shiri, ko aka bi shi an bi Allah sai wa, sai manzon Allah, saboda Allah ne wadi da kanshi a cikin Al-Qur'ani. Idan aka tsatu fi ma amara, to aka same ka ko da kana hodi a baki kana ce a mu mun yarda da manzon Allah a matsayin, amma yayi umarni ka take ka kibi, to wannan ka bincike kanka. Na biyu malamai suka ce wa tasdiquhu fi ma akhbara, ka gaskata manzon Allah cikin dukkan labaran da ya bayar. Manzon Allah ya bayar da labarai kala uku. Akwai labaran da sun shuɗe an yi su ne a lokacin wasu annabawa da suka wuce, ko Annabi Musa ko Isa da makamantansu, irin labaran da yake bada a cikin hadisi. To duk labarin da manzon Allah ya bada, to ka yarda, kanka ce a ta tsinniya ce, ko ka ringa ka samu dut, ka samu shakku, ka ringa ce an yi wannan abin, indai manzon Allah ne bayar, to dole ka yarda. Me yasa? Saboda la yantiqu anil hawa, Allah ce baya hadin furici baya magana da sarri in huwa illa wahyun yuha duk abinda manzon Allah ya faɗi wahayi ne daga wajen Allah kenan in ka ƙaryata ka ƙaryata Allah ne saboda shi manzon Allah baya yin gaba gadi abinda Allah ne ya umarce shi ki aikata to kenan duk labarin da manzon Allah ya bada labari ka gaskata sawa'un ka fahimta baka fahimta ba dole ka gaskata saboda mi manzon Allah baya ƙarya kai tun kafin Allah turo shi ba matsayin annabi dama mutane sun masa shaida da mi as-sadiqu al-amin tunda yake bai taba yin ƙarya ba tun kafin Allah turo shi a matsayin annabi ma bai ba ƙarya ba to kuma tsammanin ka ya zaman to annabi ne zai ƙarya shi yasa ai lokacin da ya tara mutane da ya hau dutsen Safa yace inda zan ba ku labari bayan wannan dutsen da na hau na Safa ga wata rinduna nan ta zo za ta kawo muku hari atak suka ce ai majarabna alayka kaziban suka ce za mu yarda saboda tunda kake baka taɓa mana ƙarya ba da haka dan ka ce mana ga wasu na ba za mu yarda to tunda sun tabbatar manzo Allah bai taɓa musu ƙarya ba yace to inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid yace ni mai gargadi ne zuwa gare ku ku bi ni ku tsira ku kibi na kuma akwai azaba mai tsanani to da haka kenan dole ka gaskata dukkan labaran da manzo Allah ya bayar na al'ummomi da suka gabata da suka shuɗe misali daga cikin labaran da manzo Allah ya bayar akwai wani labari da manzo Allah ya bayar hadisin yana cikin sahih muslim wani bawan Allah yana tahiya a doran daji a cikin daji kawai sai yaji a cikin hadarin kawai ga hadari ya taso sai yaji hadari ana cewa isqi hadiqata fulanin kai wannan hadari kaje ka shayar da gonar wani lambun wani a cikin hadarin yaji ana ambata aka ambaci sunan mutumin kaje ka shayar da lambunsa jardin ɗinsa kawai ya koma gehe ruwa ya sauka da ruwa ya ƙare sauka sai ga ruwan yana bin wata hanya guda ɗaya ya bi wannan hanyar kawai ya je tarro ga wani nan ya hutu yana ma wannan ruwan hanya don ya shiga cikin lambun nasa gonar tasa abin ya ba shi mabaki ya je tambaye shi kai bawa Allah waɗi mini sunanka shi kuma mutum kawai da gani naka tambaye ni ya sunana ya ce ka waɗi mini sunanka da ya waɗi mai sunan ya ji sunan ya dace da sunan da ya ji an bada a cikin hadari ya ce to kai bawa Allah me kake aikatawa ya ce miye waro ya ba shi labari ya ce to ni kaga da kake gani duk abin da na noma ina raba shi gida uku ɗaya in ajiye ma iyalaina da ni da su za mu ci ɗaya in yi sadaka da shi ɗaya kuma in ajiye faɗi shi za a sake nomawa iya abin da yake kenan dalilin wani Allah ya sa aka yi ruwa sakana su da a sha da gonar shi saboda wani aiki alherin da yake to kaga wannan manzo Allah ne ba da labari to dole ka yarda da wannan haka akwai labarai da manzo Allah ya bayar wanda a gaba za su faru kamar na alamomin tashin alkiyama duk da wasu da ya waɗi duk sun bayyana yanzu akwai wanda suka rage irin su zuwan dajjal zuwan mahadi rana za ta kullo daga gabas rana za ta kullo daga yamma da zuwan yajuj da majuju da khuruj dabbatin da wata dabba da za ta wuce tana wa mutane alama wannan musulmi ne wannan kafiri ne ta girgiza ƙasa da za a yi kamar da ya tabbata cikin hadisin Huzaifa yana cikin sahih muslim to kaga wannan alamun da manzo Allah ya bayar dole ka yarda da irin labarin da manzo Allah ya bayar a cikin kabari ana zuwa a turo mai mala'ika munkar da nakir su tada ka su ma tambaya to mu yanzu wani in ya je ga kabari yadda yake kuriya da barandar nan da ake ya ga iya kuriyar ma yadda ake sa mutum wani ya ce to a haka ya za a yi har mala'iku su iya shigowa su tada ka kaga wannan ka kwatanta ni da hankali ba shi ko manzo Allah ya wadi za a zo amma mutum tambaya in ka amsa za a ma ni'ima in kuma baka amsa ba amma azaba duka manzo Allah ya bada labari ya bada labarin wuta da aljanna ya bada labarin aljannu da mala'iku duka dole kai imani da su to amma yanzu akwai wanda ba su imani ba da akwai mala'iku akwai wanda ba su imani da akwai mi aljannu akwai wanda ba su imani ba da azabar kabari da ni'imar kabari akwai wanda ba su imani da aljanna ba akwai wanda ba su imani da wuta ba to kaga duk labarin da manzo Allah ba dole ka yarda in baka yarda ba to baka yarda da manzo Allah ba a matsayin manzo Allah ne na uku wajtinabu mana anhu wa zajara mutum ya nisanci dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana yayi tsawa yayi ja kunni yayi kashiri akan wannan abin duk abin da manzo Allah ya tsoratar ya hana to ana so ka nisance shi shine wajtinabu mana anhu wa zajara ka nisanci abin da manzo Allah ya hana yayi tsawa akan wannan abin duk abin da manzo Allah ya hana to a ganka ka nisance shi amma manzo Allah ya hana abu kuma kai kana aikatawa to wannan baka yi ba imani da shi a matsayin manzo ba na hudu na karshe wa Allah yu'badu Allah wa Allah yu'badu Allah illa bima shara' kada ka sake kabuta ma Allah sai da abinda manzo Allah ya shar'anta. Duk wata bauta da zaka yi, kama da alwala ne, sallah, azumi, aikin haji, zakka, ka bincika ya manzo Allah ya yi, saboda ai Allah ya turo shi ne daman da yawa mutane bayanin addini, kuma yayi sallah, yace sallu kama ra aiki muni usalli, hadisin Malik bin Huwari, suna cikin Sahih Bukhari. Manzo Allah mun bari ma ya hau dan kowa ya ganshi yayi sallah, yace to kun ga da ne sallah tun daga kabara har zuwa sallama, yace to irin wannan sallah za ku yayi arwalla. Usman bin Affan yace manzo Allah sai aka mai ruwan arwalla, yayi arwalla tun daga wanke hannu ta buga hannaye har zuwa ƙarshen arwalla. Kuma manzo Allah ya ce manzo duk wanda ya irin wannan na hawa wudu'i haza, duk wanda ya arwalla irin wannan tawa, to Allah zai gafarta mai zunubansa. Aikin haji yace ku zo mu je mu yi aikin hannu, aiki ku zo an nima nasiga ku, ku zo ku ga yadda zan yi aikin haji domin ku koya. Shi yasa ake so duk abin da zaka yi ka tambaya manzon Allah yi, ba wai ya ake a garin ku ba ko a wannan din ku ba, a mazhabo ku ba, a yaya manzon Allah yi, eh ka bi. Saboda mi Allah, manzon Allah zai tambaye ka, kowa a cikin mu ne ya sani, babu wanda Allah zai tambaye ka. Allah bai zai tambaye ka malamin ku ba ko wani abu ba, wa zai tambaye ka? Kowa sani a kabari ake tambaya manzon Allah, a cikin tambaye kabari akwai mi? Mannabiyuka, ko za tambaye ka man muallimuka, ko man mudarrisuka, ko man shaykhuka, wane ne shehin ka? Fa manzo Allah za ta mika. To kuma tambaye inda zaka bada amsa ga tsira, ka bi shi ka yi koyi da shi, to shine tsira. Amma ba kai ba koyi da manzo Allah ba, zaka ta mika mannabiyuka baka sani ba, wanda ka bin shi zaka wani. Kuma ran tashin kiyama ya Allah tambaye mu akan manzo Allah. Allah ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalina. Allah ce wallahi sai mun tambaye wa'inda aka turo wa manzannai, mu kenan al'ummomi, sai an tambaye mu alladhina ursila ilayhim, wanda aka turo musu manzo, mu sai an tambaye mu akan manzo Allah. Mun yi imani da shi, mun gaskata shi a cikin abin da ya bamu labari, mun yi bautar Allah irin yadda ya koyar, kowa sai an tambaye shi. Wannan aya ce ta Al-Qur'ani. Allah ce wallahi, kuma yadda Allah ya rantsuwa, yace falanas'alanna alladhina ursila ilayhim, mu wa'inda aka turo ma manzo Allah, sai Allah tambaye mu falanas'alanna al-mursalin, kai tambaye ba mu ba har su manzannin, sai an tambaye su. Kowace al'umma sai an tambaye ta, manzon da na turo muku kun bi shi, kun yi imani da shi, su ma ko manzon ne an tambaye su, sabon da na ba ku ku isar, kun isar ko kun koyi wani abu? Shi yasa malamai suka ce duk abin da bai cikin addini, idan ka kashi da suna addini, to kana tuhumar manzon Allah ne kamar ya koyi wani abu. Ya imani, tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addini. Kuma abin manzon Allah bai ba, kuma kai ka kashi kace addini ne, kenan kamar kana tuhumar manzon Allah bai cika ba addini ba, kai yanzu ya kazo da shi. To kaga yanzu ran tashi kiyama, idan Allah ya tambaye manzanni hal ballagtum, kun isar? Tunda Allah ya ce manzon Allah ballig ma unzila ilayka min rabbika, ka isar da abin da Allah ya saukan maka. Kuma da karshe manzon Allah a hajjin bankwana da aka yi shi a shekara ta 10 bayan hijiran manzon Allah, yadda ya tambaye sahabbai ala hal ballagtum, yadda ta mai sashin na isa muku da saƙon Allah, suka ce ƙarɓar lagta, haƙiƙa ka isa. To yanzu wanda ya ƙirƙiro abin da manzon Allah bai ba, ka ga tashin kiyama sai a tambaye shi, to kai kuma ina ka samu? Shi dai manzon Allah ce ya isar. Kuma Allah ya sauko aya a Ƙur'ani a cikin suratul Ma'ida aya ta 3, Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum. Shi kuma duk abin da ya cika yana buƙatar ƙari. Yanzu misali ka ɗauko kof ka cika shi da ruwa dan Allah, in ya cika to yanzu wanda zaka ƙara akai ya zai yi, sibi ya zai yi. Shi yasa dole mun yi takatsantsa da abin da zaka yi kai koyi da manzon Allah. Wannan ka'idodin guda hudu malaman musulunci kaf sun yi ijma'i akan su, kamar yadda Imam An-Nawawi ya kawo a cikin sharhin Sahih Muslim, yace malaman musulunci sun haɗu akan cewa duk wanda yace ya yi imani da manzon Allah, to ana neman shi da wannan abubuwan guda hudu. Shin yana mushi da'a cikin abin da ya umarni, yana gaskata shi cikin abin da ya bada labari, yana hannuwa da abin da manzon Allah ya hana, yana bautar Allah yadda manzon Allah yayi? Saboda Allah ya laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika ishe mu kyakkyawan abun koyi game da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ake duk abin da manzon Allah ya kai koyi da shi, cinka kai irin na manzon Allah, shanka, suturarka, shiganka gida, wutarka gida, shiganka ban daki, hutowarka, kwancinka, tashinka, mu'amalarka da uwayenka da matanka, ƴaƴanka, ƴan uwanka, maƙotanka, abokan hulɗarka, komai naka ya zamanto irin na manzo Allah. Saboda manzo Allah ya kuma ya koyar, kuma yana nan a rubuce a littattafai na hadisi da na fiqh. magana kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana. A wani waje Allah ya ce ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo Allah ya zo muku da shi ko raka hannu bibi ku yi abinda ya ne ku kuma to ku nisance shi. Allah ya ce kuma falyahzaril ladina yukhalifuna an amri ka shaidun wa'inda suke saba ma umarnin manzo Allah an tusibum fitna ko dai fitna ta same su aw yusibum azabun alim ko ta azaba mai radadi ta same shi. A hadisi manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati na hore ku da bin sunnata wa sunnatil khulafa'ir rashidin da sunnan khalifofi na shireyu Abubakar Umar Usman Ali. Ko manzo Allah ya hadisi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Yace kowa a cikin al'ummata zai shiga aljanna he wanda bai so ba sai wanda yake. Sabai suka ce alu ya rasulullahi man yaba. Suka ce ya manzo Allah wane ne zai shiga aljanna? Yace man aqaani dakhala aljanna duk wanda yayi mani da'a zai shiga aljanna. Wa man asani wanda ya saba mani kuma bagara a baki ga yake. Hadisin Abi Huraira cikin Sahih Bukhari da Muslim. Idan haka wa bi Muhammadin rasula kuma na yarda da Annabi Muhammad a matsayin manzo wa bil islami dina kuma na yarda da musulunci a matsayin addini. Babu addinin da nake alfahari da shi nake tuciya da shi irin addinin musulunci kuma duk inda na shiga zan nuna ni musulmi ne. Ka san yanzu lalacewa ta kai akwai musulman da in suka je irin kasashen Arnawa boyewa suke fasa su sun nuna su musulmi ne. To kaga wannan taɓewa ne da halaka a ce kana musulmi wai kana laɓe kanka kai da kake da Allah kake da manzon Allah kake da Alƙur'ani kake laɓe kanka. Wani zaka ga an a garin sai na shiga musulunci ma in yaje kasa arna yayi wasa. To mu ma a cikin mu akwai wanda basu alfahari da musulunci. Dan musulmi ne yanzu zaka ganshi yau a da magara. Sunan shi Abdullahi, sunan baban shi Muhammadu, sunan mamman shi Khadija ko Aisha. Amma zaka ga ƴaƴan arna suke burge shi. Ƴan kwallo da mawaka da ƴan fim su suke burge shi. Wani haka ga ya mai da sunan shi sunan dan kwallo. Sunan shi Abdullahi sai ga koma Mbappe. Ko Messi har yana alfahari da wannan. To kaga bai alfahari da musulunci. Kana alfahari da wani wanda yake arne ne baya sallah bai dama da Allahnka ba kana san shi har kana rigima akan shi. To shi kuma musulmi so ake kai alfahari da musulunci kuma duk wanda ba musulmi ba to kai ringa burge ka. Me abun burge mu wani yana bauta ma saniya. Wani ya ce babu Allah kwata-kwata. Wani dutse yake bauta ma wani rana kuma a ce yana burge ka. Bai yarda ba da Allah ba, bai yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To da haka kenan dole in kana musulmi kai alfahari da musulunci da koyarwar musulunci a same ka shigarka irin ta musulmai ce. Tahiyyarka irin ta musulmai. Mu'amalarka irin ta musulmai. Amma wani zaka ga sitirish irin ta Arnawa. Sunan shi na Arnawa, yanayin tahiyyar shi na Arnawa, askin shi na Arnawa, komai shi na Arnawa. To kai kuma me ka san ga musulunci? Kuma hatsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Anas dan Malik yace tunda sahabbai suke basu taba yin farin ciki ba irin lokacin da suka ji manzo Allah ce almar'u ma'a man ahabba. Wani balaraban kauye ne yazo tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Waya manzo Allah ya zaka ce ga mutumin da yake son wasu amma bai haɗu da su ba. Sai manzo Allah ta almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Ma'ana ko ba ku yi ba zamani ɗaya da mutum ba ko ba gari ɗaya kuke ba in dai kana son shi to Allah manzo Allah ce Allah zai haɗa ka da shi har tashin kiyama. Daga kowa sai diba wa zai so. Kaga yanzu kana nan da magaran na ran tsima da Allah in dai kana son Messi ko Cristiano Ronaldo ko duk wani dan kwallo ko duk wani dan fim ko duk wani arni ranar tashin kiyama tare da tada ku da shi inda manzo Allah ne. Kaga yanzu ai muka ce wa tasdiqu fi ma akbara, dole ka gaskanta manzo Allah ce almar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Daga kowa yadi wa za ka so, mutumin kirki ko mutumin banza, arni ko musulmi, duk wanda ka so to ranar tashin kiyama tare da shi za haɗa ka. Kuma hatsarin maka tada ka da shi inda aka yi da shi kai ma nan za a yi da kai. Kai yanzu ka san dai in Messi ba musulunta ya ba ko Mbappe ba musulunta ba ko Cristiano Ronaldo ka san dai inda za a yi da shi ko to inda aka yi da shi kai ma nan za a yi da kai. Kaga akwai hatsari. Lokacin da manzo Allah ya haɗe ma wannan balaraban ƙauye Anas ya ce kawo mu sahabbai muka yi farin ciki. Anas ya ce fa ana uhibbu ar-rasul wa uhibbu Abubakar wa Umar, ya ce ni ina son manzo Allah kuma ina son Abubakar kuma ina son Umar. kuma yace wa arju an akuna ma'ahum kuma ina fata an kasance tare su wa illam a'mal bi misla a'mali koda ban yi ba aiki irin nasu ba kadiba wannan sahabi ne ba da yaji an ce mutum ya tare da wanda yake so ce to she yana son manzon Allah yana son abokan sa Umar ya san sun fi shi falala da daraja sun fi shi aiki yace koda ya san aikin shi bai kai ba irin nasu ba to amma yana fatan Allah ya hada shi da su wa'innan a ranar tashi alkiyama a aljanna to kai ma wa kake so kinan kowa ya ma kan shi sabi wa kake so wa yake burge ka almar'u ma aman ahabba kuma manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane kake imitan wasu mutane to kana tare da su ba kana kwaikwayon aske shi ba kana kwaikwayon salanta shi ba har wani han magana kayan shi to duk wanda kake kwaikwayon tashin kiyama manzo Allah ce kana tare da shi hadisin Abdullahi dan Umar yana cikin sunan Abi Dawud da haka wabil islami dina na yarda musulunci a matsayin addini to wannan shine abin da mutum zai karanta bayan ya ida amshi ga meke da suna ladan bayan ladan ya zo karshen kiran sallar sai ya ce la ilaha illallah sai maka ce la ilaha illallah to sai ka wadi wannan mu karanta tare wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la
wa anna muhammadan abduhu wa
rasuluhu raditu billahi rabba
wa bi muhammadin
rasula
wa bil islami
dina
wa ana ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la sharika la
wa anna muhammadan abduhu wa
rasuluhu
raditu billahi rabba
wa bi muhammadin
rasula
wa bil islami
dina
wannan yazo a hadisin sa'ad bin abi waqqas yana cikin sahih muslim da kuma ibn khuzaima shi ma ya kawo wannan hadisi ibn khuzaima ya kawo shi hadisi mai lamba 422 shi kuma muslim ya kawo shi hadisi mai lamba 386 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi sa'ad bin abi waqqas yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man sami al مؤذن يتشهد فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه إذن كوانا ذكري باين كران سلام إذا الله تزا غفر تامك أبن دي غبات نزن بانك شيني قال لسان shi kaji in ka maimaita abin da ladan yake wadi manzo Allah ce zaka samu aljanna zaka shiga aljanna za a saka aljanna to shi kuma wannan idan ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina manzo Allah ce ghufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa to shine balalar da mutum zai yi wadi wannan a gaba malice ya kula zalika aqiba tashahudil muazzin mutun zai wada haka ne bayan ladan ya kare at-tashahudi shine bayan ya ce la ilaha illallah kidan karshen kiran sallar ladan bayan ya ce la ilaha illallah to kai kuma sai ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah har zuwa karshe wannan shine abu na biyu abu na uku malice yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam بعد فراغه من إجابة المؤذن كنان زي سلاتي غا النبي سيراد أمنش الله سبطة غريش باين بعد فراغه من إجابة المؤذن باين يأري أمساوا مكيران سلا شكومون نيازوني أحاديث عبد الله تن أمرو تن آس أنزا الله صلى الله عليه وسلم إكي تيوى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا kuka ji ladan yana kiran sallah ko irin abin da yake fadi summa sallu alayya sannan ku muni salati fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya muni salati guda daya
sallallahu alaihi biha ashran, Allah zai masa salati goma. Summa sallallaha liyal wasilata, sannan ku roƙa mani Allah alwasila. Fa innaha manzilatun bil janna, domin ta wasila wani matsayi ne a aljanna. La tambagi illa li abdin min ibadillahi, kuma bata dace ba sai ga wani bawa guda daga cikin bayin Allah. Allah ya tanaje ta ne dan wani bawa guda daga cikin bayinsa, shi kadai za a ba mu a cikin aljanna wannan wasila. Manzo Allah ya ce wa arju an akuna ana, kuma ina fatan in kasance ni ne wannan bawan da zai samu wannan alwasila din a cikin aljanna. To sai manzo Allah ya ce faman sa'ala liyal wasilata, duk wanda ya roƙa mani alwasila yace hallat lahu shafa'a. Hallat bi ma'ana wajabat, kamar da Imam An-Nawawi yace ma'ana ceto na ya wajaba gare shi. Wannan yana cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 384. To kun ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mushi salati bayan kiran sallah, yace duk wanda ya mushi salati bayan kiran sallah, to ana so ka yi mamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati bayan kiran sallah. Me yasa? Saboda ai bayan kiran sallah shi al-ijaba du'a, ma'ana amsa wannan da kake ma ladan addu'a ce kake. To ita kuma addu'a ba ta samun karbuwa sai an yi salatin manzo Allah, saboda hadisi ya tabbata yana cikin silsilatul ahadisi sahiha na Muhammad Nasiruddin Albani, hadisi mai lamba 2235, Demil Transcend. Manzo Allah ce kullu du'ain mahjubun, dukkan wata addu'a abun shamakancewa ne. Hatta yusalli ko hatta yusalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, har sai an yi salati ga manzo Allah. Ma'ana in kana so in kai addu'a Allah ya amsa, kada a shamakance ta, a hana ta ta isa zuwa ga wajen Allah, to kama manzo Allah salati. Shi yasa da cikin ladabban addu'a da farko ana so ka fara yin yabo ga Allah kama manzo Allah salati, sai ka wadi bukatarka kuma ka cika da salatin manzo Allah, ko kuma a farko ka fara salatin manzo Allah a tsaki ka sa bukatarka kuma sai ka cika da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man salla alayhi salatan sallallahu alaihi ashran wa hattat anhu ashru khati'at wa rufi'at lahu ashru darajat, kamar da yazo a cikin amal al-yawm wal layla na Imam An-Nasa'i, hadisi mai lamba 362, kuma Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami', hadisi mai lamba 6359, simil turasan sankantinaf. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya muni salati guda daya Allah zai masa salati goma. Abul Ali yana daga cikin tabi'ai, Imam Al-Bukhari ya rawaito daga gare shi a cikin Sahihul Bukhari karkashin hadin Allah subhanahu wataala, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, aya ta 56 a cikin suratul ahzab. Yace salatullahi sana'uhu lil abdi indal mala'ika, salatin da Allah yake ma bawa. Aina manzo Allah yace duk wanda ya ma manzo Allah salati daya Allah zai masa salati goma. To me salatin Allah ga bawa shine zai yabe ka a wajen mala'ikun da suke tare da shi, shine salatin da Allah zai ma bawa, shine sana'uhu lil abdi indal mala'ika. Allah zai yabi bawa a wajen mala'ikun da suke wajen sa, zai yabe ka ya kira sunanka da sunan babanka da mahaifiyarka ya yabe ka. Kaga ai wannan darajar ce, a ce mahaliccinka yana yabanka, zai yabe ka har so goma saboda mi albarkacin ka ma manzo Allah salati daya. Na gaba kuma falalar bata kare ba anan ba, manzo Allah ya ce kuma wa huddat anhu ashru khati'at, kuma za a kankare ma zunubi goma. Wa rufi'at lahu ashru darajat, kuma za a dauka darajarka a kara ma daraja hawa goma aljanna, saboda a dalilin mi kama manzo Allah salati. To shi yasa duk lokacin da bawa ya ma manzo Allah salati, to Allah subhanahu wataala zai mushi wannan darajoji guda hudu. Allah zai masa salati goma, a baka lada goma, a kankare ma zunubi goma, a dauka darajarka goma, kenan kaga ka samu daraja nawa, har ka samu daraja guda 40. To wani salati ne ake ma manzon Allah? Shine salatul ibrahimiyya, shine salatin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sako mushi da aya inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, sallu alaihi, ku yi salati ga manzon Allah, wa sallimu taslima,
muku sallama a gare shi. To yayin sahabbai suka tambaye manzon Allah suka ce ya Rasulullahi na'arifu kaifa nusallimu alayka, mun sai da za mu ma sallama, tunda Allah ya koya, manzon Allah ya koya musu a cikin tahiyya, at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy, assalamu alayka ayyuhan nabiy, mun sai da za mu ma sallama shine mu ce assalamu alayka wa kaifa nusalli alayka, ya za mu ma salati. Sai manzon Allah ya shiru, wanda ya tambaye sahabi ne ake ce mai Ka'ab bin Ujra, sahabi suka ce hai da muka ce ina ma bai tambaye shi ba, saboda lokacin da ya tambaye manzon Allah kamar da bayani ya zama masalati, kawai ya yi shuru ya yi shuru can, sai ashe manzon Allah wahayi ne ake mai, ya ce ina wanda yake tambaya ya za a yi min salati, ya ce kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan ya zo a cikin Sahih Bukhari hadisi mai lamba 3370, turwamin turwasan sasan hadisi, ma'ana salatin manzon Allah, Allah ne ya koyar da kanshi, ku diba mu gawa. Malami suka ce sahaban manzon Allah Larabawa ne, manzon Allah shi ma Balarabe ne, amma duk da haka tambaya suka yi ya zama salati, kaga suna iya salati saboda mai Larabawa ne, bai ce musu a kowa ya kirkiri salatin shi ba, shiru yayi shi ma saboda manzon Allah da magane ba wai gaba gadi bai ke ba, a da Allah ya ce la yantiqu anil hawa, shiru yayi sai da aka mai wahayi ya ce to qulu ku ce, mi za ku ce shine karantar da su salatul ibrahimiyya, ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe. Kuma wannan salatul ibrahimiyya din ya zo da sigogi salo daban-daban har guda 7, duk wanda kai yana cikin salatul ibrahimiyya. Na farko shi ne wanda muka karanta yanzu daga sahabi Ka'ab bin Ujra, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan kamar da muka ishara na cikin Sahih Bukhari hadisi mai lamba 3370, turwamin turwasan sasan hadisi. Siga ta biyu daga sahabi Abu Humaid Sa'idi radiyallahu anhu, shi kuma yadda ya rawaito daga manzon Allah shine Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shi ma ne yazo a cikin Bukhari hadisi mai lamba 3369, turamin turasan suwasantinef. Siga ta uku daga sahabi Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan, yace qulna ya rasulullahi hadha assalamu alayka fa kayfa nusalli, shi sai Abi Sa'id al-Khudri yake cewa muka ce ya manzon Allah, mun sai da zamu sallama, ya zamu ma salati. Kala sai manzon Allah ce qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Bakin nan shi ma na cikin Sahih Bukhari hadisi mai lamba 6358, simil turasan sankan tweet. Siga ta hudu daga Abi Mas'udin al-Ansari yarda Allah tabbata a gare shi, shi kuma siga da ya rawaito daga manzo Allah shine Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shi kuma yana zo a cikin Sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 976 na Fimil Suwasan says. Siga ta shida shi kuma daga Abi Mas'ud, kala Allahumma salli ala Muhammad, afwan wancan hadisin daga Ka'ab bin Ujra, shi kuma wannan daga Abi Mas'ud. Siga ta shida kenan. Siga ta biyar sahabin wanda ya rawato shine Ka'ab bin Ujra, shi kuma siga ta shida daga Abi Mas'ud, shi kuma siga shi ne Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wannan yazo a cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisi mai lamba 1767, disatimin suwasan said. Siga ta bakwai ta ƙarshe shi ma daga Abi Mas'ud Uqbatu bin Amr, siga shi ne Allahumma salli ala Muhammad annabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad annabiyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Shi ma zuwa cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisi mai lamba 1772, disatmin sasan dus. To wannan sune kaɗan daga cikin sigogi wanda suka tabbata daga manzo Allah. Imam Albani ya kasa a cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo bayanin salatin manzo Allah, duka ya kasa wannan sigogi da suka tabbata daga manzo Allah. Kenan dai wannan shine abin da ya tabbata ga manzo Allah. Akwai salati gajeri da ake yi, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, wannan bai tabbata ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya tabbata ga manzo Allah salati Ibrahimiya, wannan salati malamai ne suka takaita shi, suka yi reziman shi daga wannan salati Ibrahimiya, Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Duk da malamai sun ce babu laifi mutum yana iya karanta shi, amma ba akwai ina ba. Na farko a sallah ba za ka karanta shi ba, ba za ka zo ba a cikin tayyar ƙarshe ko ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, shikenan dole ka karanta salati Ibrahimiya. Haka bayan kiran sallah dole salati Ibrahimiya za ka karanta, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Haka meke da suna a cikin sallar gawa, in aka yi kabara ta bi ana ma manzo Allah salati, to shi ma salati Ibrahimiya za ka karanta. Amma in wajen addu'a mutum da ya karanta, in za ka yi addu'a ka harada Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, ko kuma irin daren juma'a ko ranar juma'a da manzo Allah ce yana so aiwata mai, malamai sun ce dan kai ba alhi bane ba, amma kuma da ya fi falala ka yi wancan cikakken Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe. Kenan dai mutum zai ma manzo Allah salati shine abu na uku. Abu na hudu shine mutum zai karanta wannan addu'a, za mu karanta ta tare. Allahumma rabb hadhihi da'awati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmuda allazi wa'atta. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athuhu maqaman mahmuda alladhi wa'atta. Abu na hudu, ladabi na hudu na kiran sallah, mutum zai karanta wannan. Wannan ya zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari, yadda Allah tabbata a gare shi, yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce man qala hina yasma'un nida, duk wanda ya faɗa a lokacin da yake kiran sallah, Allahumma rabb hadhihi da'awati tamma, ya Allah kai ne ubangijin wannan addu'awa at-tamma, wannan kira cikakka. Addu'awa malamai suka ce nan shine ana nin kalmar tauhidi, saboda kalmar tauhidi kalma ce wadda take cikakkiya, wadda babu na ƙasa a tattare da ita, kuma bata canzawa, kuma wanzazziya ce har zuwa ranar tashi alkiyama. To Allah kai ne ubangijin wannan da'awa ta tauhidi wadda take babu tawaya ko na ƙasa a tattare da ita. Was-salatil qa'ima, kuma da wannan sallar da zamu tsayar, tunda ai an yi kiran sallah ne za a yi sallah. To as-salatil qa'ima, sallar da za a tsayar a yi, kai ne ubangijin wannan. Ati Muhammadin, ya Allah ka bawa annabi Muhammad al-wasila, shine al-wasila. Da za a yi mun gani hadisin Abdullahi dan Amru, manzo Allah ce summa saluli al-wasila, sannan ku roƙa mani al-wasila, fa inna manzilatun fil janna, domin wani matsayi ne a aljanna, la tambaghi illa li abdin min ibadillah, kuma wannan matsayi bai dace da kowa ba sai wani bawa guda daga cikin bayin Allah. Wa arju an akuna ana, manzo Allah ce kuma ina fatan in kasance ni ne wannan bawan da zan samu wannan daraja ta al-wasila. Zalla ce faman sa'ala liyal wasilata, wanda ya roƙa mini alwasila, hallat lahu shafa'a, to tabbas ceto na waje ba a gare shi zan cece shi. Shi yasa kenan sai ka ce to ati Muhammadan alwasila, manzo Allah ba ce mu roƙa masa alwasila ba, sai ka ce ati Muhammadan alwasila. Allah ka bawa annabi Muhammad alwasila wal fadila, da alfadila. Alfadila shi ma malamin suka ce wani ƙarin daraja ne a cikin aljanna da Allah zai ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka ce wa ba'asuhu maqaman mahmuda, kuma Allah ka tayar da shi ka bashi wannan matsayi na abin yabo, allazi wa'attahu, wanda ka mishi alkawari. Shine wadin Allah a cikin suratul Isra'i aya ta 79, da Allah yake cewa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, tabbas Allah zai tayar da kai a wani matsayi na abin yabo. Maqaman mahmuda shine ash-shafa'atul uzma, mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya ba mu labari, ranar tashin alkiyama idan aka yi busar ƙaho kowa ya tashi, to Allah subhanahu wataala zai fushi ya ƙi sauraron kowa, saboda a ranar duk wani mai saban Allah, duk wani kangararre, duk wani bujirarre, duk wani wanda ya bujire ma Allah, ya saba ma Allah, duka kowa ya tattara a wani to ya Allah ya fushi to an aka tashi ya an yi shekara 50,000 yawmin kana mai gadaru 50,000 sana mutane sun shekara 50,000 a tsaye ba musu hisabi ba ba yi ba hisabi ba a ce to wani ɗan wuta ne ku shiga wuta wani ɗan aljanna ne haka za a bar mutane karazibi to mutane wahalhalu za su damu mutane su ce to da Allah mu yanzu a je a lallashi Allah a zo a mana hisabi to wanda zai je lallashi Allah ne ya arsa wane ne sai a ce to eh mutane su haratu su ce to mu je mu samu annabi Adam shine wanda Allah subhanahu wataala ya halicce shi da hannunsa saboda a lokacin da Allah ya sa malaya wannan iblis la'anatullahi alayhi ya ma annabi Adam sujjada da ya iya mai Allah ce mai ma mana aka an ta sujjada lima khalaqtu bi yadayya mai ana ka kai sujjada ga abin da na halicce shi da hannuna suka ce to mu je mu samu annabi Adam na farko dai Allah ya halicce shi da hannunsa kuma ya sanya shi cikin aljannarsa kuma ya san da shi sunan komi wa Allah Adam al-asma'u kullaha kuma Allah ya ce kunna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-janna to Allah ya mushi wannan martaba kuma shine abul bashar shine baban kowa duk wani zaka ji an ce mai danwa dan Adam saboda shine baban kowa suka ce mu je mu same shi ya je roki Allah a zo a yi hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna ya annabi Adam ya kawo ce ah nafsi nafsi ta kaina nake saboda mi Allah ya hane ni cin wata itaciya na ci ka in je ni ma in janyo wa kaina tunda Allah ya hushi ce bana iya ba nafsi nafsi shi na kace rana kowa ta kan sheke shaken kursuwa kowa ta kan sheke to kai dan Allah dole ai ka tausaya ma kanka na tausaya ma kanka inda ya tashi kiyama annaba su da kansu masu tabbas masu garanti suna ta kansu to ya kai yayi sai sa rana ce mai ban su annabi Adam zai ce to bana iya ba ku je ku samu annabi Nuhu shine awwalur rasulillahi ala wajhil ardh shine farkon manzon Allah a bayan kasa yesu samu annabi Nuhu annabi Nuhu ya ce to na yi addu'a rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da yara innaka an tazaru min dillu ibadaka ya adda Allah ya halaka duniya an saukar da ruwan tufa na sama da kasa yace wallahi ina jin tsoro yace amma ku je ku samu annabi Ibrahim khalilur rahman badadin Allah ne kuma shi ne abul anbiya duk wani annabi da yazo bayan annabi Ibrahim yana cikin zuriyar annabi Ibrahim ku je ku samu annabi Ibrahim shi ma annabi Ibrahim yace kai akwai lokacin da mutane na za su yi wajen bota suka ce a zo a tayi da ni nace inni sakimun banne da lahiya kuma lahiya ta lau akwai lokacin da aka zo aka ce bayan na karkashe musu goma kansu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin nace bal fa'alahu kabiru nace baban su ne kuma ba baban su bane ba yace lokacin mun taba zuwa kasan Masar sarkin ya ce wannan mai ɗinka ce ‘yan’uwarka ce ko matarka na ce ‘yan’uwata ce ce to wannan abin da ya waɗe yana ganin kamar ƙarya ce ce yana jin tsoro ya je magana yana jin tsoro ya je lallashin Allah a taro mai wannan kisan shi ma ce amma ku je wajen annabi Musa shi ne kalimullah mai magana da Allah shi ne muha hatta a Hausa ake cewa Musa kallamu saboda Allah ya ce wa kallamallahu Musa taklima Allah ya magana da annabi Musa shi annabi Musa kai tsaye yake magana da Allah sanzantar mediyar biduni wasita kai tsaye ce ku je ku samu shi ne yake magana da Allah kai tsaye shi ma annabi Musa da aka je ya ce to ya taɓa yin laifi akwai wani sojan fir'auna rigima ta haɗa sojan fir'auna ɗan ƙabila annabi Musa banu Isra'ila annabi Musa da ya gane wancan soja Isra'ila wannan sojan fir'auna yana so zalunci wannan ɗan ƙabila tashi ne ya ɓata mai rai fawakazahu ya yi mai naushi shi ne albakuzu ya jimƙe hannu ya kai mai naushi faƙada alai sai mutu ita yana jin tsoro kuje ku samu annabi Isa to shi annabi Isa manzo Allah bai wadi ba uzurin da ya wadi ba shi ana zuwa ma kai tsaye ce kuje ku samu manzo Allah ana zuwa ga manzo Allah ce ana laha ana la to shine makamin mahmuda shi kadai ne a ranar tashin kiyama zai iya zuwa ya tunkari Allah ya roki Allah a zuwa ma mutane hisabi to shine wa ba'asuhu makamin mahmuda Allah ka tayar da shi matsayi wanda yake na abun yabo wanda shi kadai ne zai same shi shine ashfa'atul uzma babban ceto da manzo Allah zai wannan ceto ana nema ne a zo a yi hisabi na wuta ya shiga wuta na aljanna su kansu ɗan wutan so suke ko a zo a yi hisabin kowa ya san inda dare masa to shine wa ba'asu maqaman mahmuda allazi wa'atta kenan ka tayar da shi a matsayi wanda yake na abun yabo wanda ka mushi alƙawari wanda Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda a cikin suratul isra ta 79 to shine kake roƙa ma manzo Allah to manzo Allah ce duk wanda ya karanta wannan addu'a bayan kiran sallah hallat lahu shafa'a tabbas ya wajaba zancece shi kaga muna roƙon Allah sai ya mu cikin ceton manzo Allah ko don kana so ka samu ceton manzo Allah cikin wanda zai ceta ranar tashin alkiyama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ringa karanta wannan addu'a bayan kiran sallah. To tabbas indai kana karanta ta to ranar tashin kiyama kana cikin jama'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ta. To a wannan addu'a akwai masu ƙari suna cewa ati sayyidina Muhammad, babu sayyidina a cikin addu'a, ati Muhammadan, akwai masu cewa ati sayyidina, wannan bai zo ba hadisi ba. Akwai masu cewa ati Muhammadan alwasilata wal fadila, shine abin da ya tabbata ko? To akwai wanda suke cewa wad darajatar rafi'a ko wad darajatal aliya, shi ma wannan bai tabbata ba. Bakin kawai ati Muhammadan alwasilata wal fadila, babu wad darajatar rafi'a ko al aliya, lam yasbutu fi shay'un annabi, wannan duka bai tabbata ba, kamar yadda Imam Albani ya tabbatar a cikin Irwa'ul Galil mujalladi na farko shafi na 261, wannan bai tabbata ba. Dan haka abin da ya tabbata shine kace Allahumma rabba zid da'wati tamma wassalatu alqaima ati Muhammadan, ba sayyidina ba, babu sayyidina a ciki. Alwasilata wal fadila, babu wad darajatal rafi'a ko wad darajatal aliya, shi ma bai tabbata ba. Wa ba'asu maqama mahmudan allazi wa atta bakin nan, in muka diba malam ya kawo tsakanin kuroshi ya sa mana innaka la tukhliful mi'ad, shi wannan bai inganta ba. Imam al-Albani yayi bayani akan wannan kenan, cewa wannan bai inganta ba. Kenan kazo adda bakin kawai wa ba'asu maqama mahmudan allazi wa atta innaka la tukhliful mi'ad, wannan bai inganta ba. Kenan bakin allazi wa atta, bakin nan mutun zai tsaya. Kenan al-Albani ya kawo shi ya ce wannan ruwaya ce shazza, ya gashi a cikin Irwa'ul Galil mujalladi na farko shafi na 261, kenan bakin nan mutun zai tsaya. Abu na karshe da mutun zai yi na biyar din, ladabi na biyar shine yad'u li nafsi bayna al-adhan wal iqama fa inna ad-du'a hina idhin la yuraddu, mutun zai roka ma kansa ya ma kanshi addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama, fa inna ad-du'a hina idhin la yuraddu, domin ba a mai da addu'a wannan lokacin. Shi kuma wannan ya zo ne a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama, addu'a da addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ta da iqama ba a mai da ita. Shi yasa yana daga cikin guraren da Allah yake amsa addu'a bayan an yi kiran sallah, to ana so mutum ya daga hannun shi roki Allah kafin a ta da iqama. Wannan yan tarbat din tsakanin kiran sallah da ta da iqama, mun ji manzo Allah hadisi yace la yuraddu addu'a bainal adhani wal iqama, ba a mai yadda addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ta da iqama. Hassabi suka ce to qalu fa ma za naqulu ya rasulullahi, suka ce to tunda haka ne ba a mai yadda addu'a tsakanin kiran sallah da ta da iqama, mi za mu faɗa ya manzo Allah? Qala, sai manzo Allah ce sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhira, ku roki Allah lafiya da zaman lafiya a duniya da lahira. Mana ne daga cikin addu'o'in da zamu ringa yi tsakanin kiran sallah da ta da iqama shine mu ce as'alullaha al-afiyata fid dunya wal akhira, ya Allah ina roƙonka lafiya da zaman lafiya a duniya da lahira. Tunda sahabbai suka tambaye manzon Allah, wannan yana cikin sunan Tirmidhi hadisi mai lamba 3593, Tirmil Sanksan 43. Kina yana daga cikin addu'o'in da zamu yi, ka wadi duk bukatunka da kake so, ka harinta manzon Allah da ya koya masa sahabbai, as'alullaha al-afiyata fid dunya wal akhira, ina roƙon Allah lafiya da zaman lafiya a duniya da lahirata. Wannan yana daga cikin addu'a da manzo Allah ya koya wanda zamu tsakanin kiran sallah da ta da iqama. Wannan sune a takaice na dubba guda biyar da ake so kowane musulmi ya kiyaye lokacin da aka yi kiran sallah. Na farko, ka maimaita irin abin da ladan ya wadi. Na biyu, ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Na uku, kama manzo Allah salati, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Na hudu, ka karanta wannan adda, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athuhu maqaman mahmudan allazi wa'atta. Nabiyar kuma sai kai adda tsakanin wannan kiran sallah kafin a tare iqama, saboda manzo Allah ya ce duk addu'a da aka yi tsakanin kiran sallah da tare iqama wannan ba a mai da ita, karbabbiya ce a wajen Allah subhanahu wataala. Insha Allah kenan, da nan ne muka zo karshen babun azkarul azan, kenan zikirorin da ake so mutum ya yi yayin kiran sallah. Fata Allah ba mu ikon kiyayewa da yi abinda muka faɗa na daidai. Allah ya sa mu tarayya cikin lada ga baki ɗaya, kuskure da tantaba harshe kuma Allah ya mana afuwa da yafiya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.